cause she gets y'all. A day wouldn't be right without her makeup, and never without makeup. Ooh, she's just like you and me, but she's homeless, she's homeless. As she stands there singing for my name. Da 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 da
Thank you.